Ishta Bonita, comme on aime le dire, bien sûr, dans RM Show. Et merci aux amis qui nous...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Shirin ce tare da Baba Yakub Makiri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Talata 21 ga watan Janairu shekarar 2025. A bangaren rahotanni za ku ji cewa adadin waɗanda suka rasa ransu a wutar da ta tashi sakamakon fashewar wato faduwar wata motar tankar mai a mararrabar Dukko da ke yankin karamar hukumar Sulaija a jihar Niger ya karu har zuwa mutum 100.
Jiya 98 ne muka tsaya da sadin yanzu kuma aka ce mutum 200 da su kuma.
A ya zama 100 kenan ko?
Eh.
Ya kasance da mu domin jin wannan da ma sauran rahotanni. Muna kuma tafa da shirin Allah daya gari bamban tare da Ramatu Garba. Inda a yau shirin ya yi nazari game da yadda wasu daga cikin manufofin shugaba Donald Trump ke razana duniya. Inda har wasu masana ke ganin nahiyar Turai za ta fuskanci babban barazanar tsaro muddin shugaba Trump din ya janye tallafin da Amurkan ke baiwa Ukraine a rikicinta da Rasha. Ya kuma mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da kuke fatar gani daga sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin Donald Trump akan namba alamar tarawa 1-202-980-6850. To amma fa da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun ce yunkurin Amurka na fitowa daga hukumar kiwon lafiya ta duniya da kuma yarjejeniyar sauyin yanayi na Paris zai yi mummunan tasiri ga tsarin kiwon lafiya ta duniya da kuma kokarin jinkirtar da sauyin yanayi. Hukumar lafiya ta duniya tana nadaman sanar da cewa Amurka ta fice daga kungiyar tana fada a yau Talata a matsayin martani ga sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Litinin cewa Amurka za ta fice daga hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya. WHO tana taka muhimmiyar rawa wurin kare lafiya da kuma tsaron al'ummar duniya ciki har da Amurkawa wurin shawo kan matsalolin cututtuka da gina tsarin kiwon lafiya masu ƙarfi da bincike da bada kariya da kuma ɗaukar matakan gaggawa ga annoba musamman a wurare masu hadari da wasu ba su iya zuwa. Da yake bayani akan shawarar da ya ɗauka, Trump ya zargi hukumar cewa ta bari ana amfani da ita a siyasance wadda bai dace ba daga mambobi wato kungiyar hukumar kiwon lafiya ta duniya tana wato ta cutar da mu, kowa ma ya cutar da Amurka, hakan ba zai sake faruwa ba, in ji shi yayin da yake sanya hannu akan dokokin umurnin shugaban kasa a jiya Litinin sa'o'i bayan da aka rantsar da shi. Kungiyar 'yan tawayen M23 a kasar Congo sun kwace garin Minova da ke gabashin Congo, wata hanya mai muhimmanci wurin raba kayayyaki zuwa ga babban birnin lardin Goma a cewar hukumomi a yau Talata, lamarin da ya sanadiyar ficewar mutane da dama sakamakon sabon tashin hankali 'yan tawayen wadda ta kwace muhimman garuruwa a cikin 'yan makonnin nan. Gwamnan lardin Kivu ta Kudu Jean-Jacques Purusi ya tabbatar da labarin kwace garin na Minova, inda ya kara da cewa 'yan tawayen sun kuma kama garuruwan haƙar ma'adanai na Lumbisi da Numbi da kuma Shanje, dukkaninsu a cikin lardi guda da kuma Bribwimana da ke cikin makauciya lardin Kivu ta Arewa. Sojojin Congo sun faɗa wata sanarwa a yau Talata cewa 'yan tawayen sun yi nasara a Minova da Bribwimana, sai dai ba a tabbatar da ko 'yan tawayen M23 ne suka kwace garuruwan ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki wato nan ba da bata lokaci ba, inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen Australia da India da kuma Japan a ranar farko da shugaba Donald Trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu. taron dai wanda rukunin kasashe na guda hudu na Quad da suke yi wato wanda su duka suke da damuwa iri guda akan tasirin da China take kara samu zai gudana ne a ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma za a yi shi ne domin aikewa da sako cewa maida martani ga Beijing ita ce kan gaba a manufofin sabon shugaban zai yi wannan taron ya baiwa shugabannin kasashen na Quad damar shirya wani taron koli a farko-farkon wa'adin mulkin Trump mutumin da ke da hannu a shirye wannan taro jami'an Trump dai sun fara aiki akan shirya wani taro na ministocin harkokin waje a fadar White House kuma ana sa ran shi shugaban ne ya nemi yin hakan a ƙarshe Hamas ta ce za ta saki garin mutane da take garkuwa da su a ranar Asabar yayin da shirin tsagaita wuta ta shiga wato ya shiga rana na uku kenan a cewar hukumomi na jin kai na Majalisar Dinkin Duniya inda su kuma suka samu daman shiga da kayan jin kai domin taimakawa farar hular Falastinawa wani jami'in Hamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa mutane da za a sake su nan gaba za su hada ne da wasu mata hudu ɗan Isra'ila wanda za a yi musaya da su a sako fursunonin Falastinawa da dama da suke hannun Isra'ila yanzu da tsagaita wutar ya tabbata ya zuwa yau talata wanda ya rage sama da makonni biyar kafin a shiga huska ta biyu tabbayar da ake yi ita ce ko shin Isra'ila da Hamas za su gaggauta ko kuma za su samu nasara akan tattaunawar su ta huska ta biyun shugaban Amurka Donald Trump wanda ya daure akan mulki a jiya Litinin bayan jami'ai daga bangaren sada na bangaren tsohon shugaba Joe Biden suka taka rawa wajen cimma wannan yarjejeniyar yayin waɗansu kalamai wanda ke dora ayar tambaya ko kuma shakka akan dorewar yarjejeniyar
Baba ya kuma kiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da sashen Asabar din da ta gabata ne mutane da dama suka rasa ransu. Sakamakon wata wuta da ta tashi biyo bayan faduwar wata motar tankar mai a mararar Badiko da ke yankin karamar hukumar Sileja a jihar Niger, Najeriya. Da halin yanzu adadin waɗanda suka rasa ransu ya kai zuwa mutane 100. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari na dauke da ƙarin bayani.
Kawo a yanzu dai mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwarsu a hadarin tankar dakon mai da ya faru a garin Dikko ta jihar Niger, Najeriya a ƙarshen makon nan da ya gabata. A wata sanarwa daga daraktan yaɗa labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Ibrahim Husaini ya ce da sanyin safiyar Talatan nan ne aka samu ƙarin mutuwar mutane biyu. Bayan da dama mutane 98 suka mutu a baya
jiya 98 ne muka tsaya da yanzu kuma kace mutum biyu sauran su kuma
a ya zama 100 kenan ko
eh
a ina ne suka mutu a asibiti ne
wannan suka wuce gida abin su wannan amma kan suna nan ba sai yanzu ne yake suke fitowa
okay ba ku san da su ba da can da farko
eh
dan su wanda ke asibitoci yanzu su nawa ne yanzu
kashi ne ba zai a ce ba ka san zuwa kwashe su an kai su asibiti Abuja
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta dauki nauyin kula da waɗanda suka samu munanan raunuka a babbar asibitin ƙasa dake Abuja kamar yadda Ibrahim Husaini yayi ƙarin bayani
what happened that the minister of state the minister of information is the minister of material kuma da gurin cewa duka wayannan mutane a fashin zuwa Abuja na kaje Abuja da su a
gwamnati za ta dauki nauyin su kenan
to tun shekarun jiya Sunday aka kai su aka fara kai su Abuja ko jiya ma mun yanke da wani su
a gefen kuma an samu ƙarin faduwar wata motar tanka da ta dauko man gyada a garin Bidda ta jihar Niger lamarin da yasa wasu mutanen yin tururuwa zuwa dibar ganiman man gyadar a wurin To amma jami'in yaɗa labarai na hukumar bada agajin ta jihar Niger Ibrahim Husaini ya ce sun dauki matakin fatattakar mutanen
na bidda mai gida
kuma ba wanda ya samu rauni a wurin
so za ga ya samu ba huta amma da sa rushin su doka mu amma an samu makadan turo a kore su
yawa dama bayanin da zan maka kenan mun ga a bidiyo ya nuna mutane na ta karakai na wurin
eh su nan amma a kace an ga samu anci nasara an kore mutane
amma akwai wani gargadi da kuke ma jama'a yanzu
muna yi musu gargadi kan cewa wannan hun itla'in wannan abin ya faru kana mutane su je wajen mu kuma ga mama kuma ga tsoro su yi full force
a yanzu dai hukumomi sun bayyana cewa suna hada hannu da kungiyar direbobin tanka ta Najeriya domin duba sabbin hanyoyi na shawo kan matsalar gobarar tankunan da ke haddasa mummunar hasarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
An gaida Mustapha Nasiru da wannan rahoto Masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wani garin da ake kurba manja da zalla
wani gari
bai kai ga basu da nisa ba
wani gari
bai canje da asuna
ba dalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban Ande kammala bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 bikin da aka gudanar a ginin majalisar dokokin kasar dake birnin Washington
From this moment on America's decline is over
Jawabinsa na farko bayan rantsar da shi kenan yana mai cewa an bude wani sabon babi na ci gaban Amurka
All illegal entry will immediately be halted.
Ya kara da cewa za a dauki mataki na tsaron iyakokin kasar tare da fatattakar waɗanda ba su da takardar shaidar zama.
Immediately be halted and we will begin.
Wani shugaba da zai zo ya ce bin son baki ai kowane kasa ne mu koya mai shi yake. Ka san wannan mutum koi tawaya cikin lamarin
abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take hodi a duniya aji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zabi wannan hanya ba ya ambacin wasu ƙasashe daban
to shin waɗannan sauye-sauyen za su samar da ci gaba ne ko kuwa ƙarin rikici
idan alƙawari da ya doka ba za a iya ba ko yana so ko baya so akwai tuma a ɗan demokrasiya a wanda suke zamani wanda za su taka mishi birki su hana shi 100% ya aikata duk abubuwan da yake iya ko ko yake son ya yi
a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
rayuwar wani attajiri na doko rayuwar wani hamshaki yau na leko
To shugaba Donald Trump dai bai wata ba a sanya muradun Amurka a gaba da komai a yayin jawabin nasa bayan da ya share tsuwar kamar mulki amma tambayar ita ce yayi wannan jawabin zai sauya fasalin duniya musamman ga Turai Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran da suka jibanci tsaro da siyasar duniya Ya ce daman ya san za a rina.
Babu wani abun mamaki cewa Donald Trump kan cikin jawabin shi da yayi na farko abin da ya dame shi arzikin Amurka, abin da ya dame shi Amurka kuma akan haka ba zai ji yonciya wata ƙasa ko wasu ƙasashe ya doke wasu interest kin su. Shi abin da ya dame shi America first. Kuma duk abin da ya bayanta abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka kaga ya ce gaban nan wani bako ba zai shiga ƙasa ba tare da yana takarru ba kuma wanda yake zama a Amurka ba tare da yana takarru ba shi ma za a kore shi to duk abubuwan da ya hodi kan abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take hodi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zabi wannan hanya ba ya ambacin wasu ƙasashe daban
to a yayin da ake ci gaba da cece ku ce kan jawabin sabon shugaban ƙasar masu sharhi kan lamarin yau da kullun kamar Dr. Yazid mai turare yabo wani ƙwararren likita a Jamus yana ganin akwai buƙatar shugaban ya waiwayi bangaren ɗinke barakar da ke tsakaninsa da shugabannin manyan ƙasashen duniya
abu ne waɗanda akwai cece-kuce akwai ƙalubale abubuwan da na yi faruwa kowa ya san da cewa America da Europe dan juma ne da dan jumai tare suke aiki suna da kyakkyawar alaka shekaru da yawa daga baya bayan hawan shugaban ƙasar Trump aka yi ta samu abubuwa jikaka dawo shugaban Trump ya samu ya dunki barkar da akwai ta diplomacy da shi a wancan mulkin da yayi na rashin shiri da shugabannin duniya babban kalubalen da yake fuskanta a yanzu rabe-raben duniya da ake ciki da harkar tashin gurin zabi na harkar tattalin arziki in ce inflation da kuma yakin Ukraine yaki dai ba a yi ne babu kuɗi kuma suna ka ba da kuɗi ne kai ga yana da damar da zai zanna da shugaban ƙasar Ukraine yace su ba za su ba da kuɗi ba domin wanga yake bai son ya ci gaba so kai ga shugaban ƙasar Ukraine bai da wata dama wanda zai tsaya ya ci gaba da wanga yakin saboda ya san koda ma suna ka ba shi kuɗi idan ma hukuma bangaren shi Putin zai zanna har ta hanyar diplomasiya ya zanna ya magana da shi su ba su sharadi ga abubuwan da suke so wanga hada a kari da shi
Muhammad Laminu Sumaila Abba wani masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a Jamus ya tabo batun wasu shawarwari na makusantan shugaban da yace abin dubawa ne
to manya-manyan mutane da suke tare da shi Donald Trump din da suka kama mishi yace iko sun kwatanta mishi ma da cewa radda za ya hau iko kai ya yarda ya duki matakai koko ya duki kudurorin da ba za a iya ya cika alƙawari ba amma da yake mutum ne wanda idan ya gayi magana in ya lashi takobi sai aikata sai aikata to ita kuma siyasa ita duk irin yanda kake son ka ka'idi gaskiya koko ka kyautata to ba ta son ka bugawa dole ne sai ka hakurin da sannu-sannu ka shurari mutanen da ma'ilimanta kuma da masana ilimin siyasa su riƙa kwada maka inda za ka riƙa taka ka wuce amma in ka ce ka kawo garaje to ai ya gani irin yanda ta ƙare mutum gin wanda suka sa garaje
sakamakon jawabin shugaban na Amurka muryar Amurka ta bi diddigi a jin ra'ayoyin jama'a a sassan turai
turai foras a damar ta yato ta hadi ta
suna ganin sha batun hana mu'amalar jinsi da shugaban yayi daidai yake da take ƴancin dan adam
hata sun kanan da duniya ba turai gairi muntazire
kan ta kuma ce zai dina tallafa wa masu burin sauya halitta a Amurka kenan ya nuna baya kaunar aqidar kungiyar LGBT ta masu auren jinsi
sunana Alhaji Amina Adam dan Galadima mun Hausawan Italy mun ga irin gudunmuwa da ya bayar a mulkin shi na farko na ganin an daina yaƙe-yaƙe a ƙasashen Larabawa da ƙasashenmu na Afirka muna kira a wannan lokacin ma ya zo ya bada irin wannan gudunmuwa domin ganin an kawo wannan ƙarshen yaƙe-yaƙen da ake yi a ƙasashenmu na Afirka da ƙasashen Larabawa muna kuma da labarin shugaban ƙasa yana shiri na dawo da matasanmu gida Najeriya muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya basu a kasashen
Amerika zauna domin su samu abin yi saboda yanayin da ake ciki a Najeriya na rashin tsaro da rashin abin yi muna neman wannan alfarma a Garissa.
Sunana Sharif Tukur Musa. Akwai mas'aloli da yawa na daga cikin su bai dokan advice wurin makamashi wanda yake ana sabuntawa. Sannan kuma da mun shi makamashi wanda yake ana sabuntawa yana help da barazanan da ake samu na muhalli kuma ambaliya na ruwa. To amma shi baya a ruwansa da wannan ababai bai yadda ma da wani ilimi na kimiya wanda yake ana duba yadda za a yi a gyara wato muhalli zuwa gaba. Kan haka dai ni ban dace da ra'ayinsa kuma ina ganin ba za a samu yadda ake so da shi ba.
Madalla. To masu sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
To madalla sai a jima ko mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin me kuke saran gani daga wannan sabon gwamnati ta Donald Trump a nan Amurka wanda aka rantsar ajiya? Fatar ku abinda kuke saran gani ko kasashen ku kuke saran gani. Yanzu namba da za a kira kamar yadda aka sani alama tarawa 1-202-980-685-0 don haka muna sauraron ku. Kada dai amanta za ku kira ne ku bayyana ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da wa muke magana?
Ya Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Alaram, Ibrahim Alaramma, muna sauraron ka. Me kuke fatar gani daga wannan sabuwar gwamnatin shugaba Donald Trump?
To ni dai wannan sabuwar gwamnatin bisa ga bayanin da ya burge ni matuƙa, musamman yanda ya magana zaman lafiya tsakanin Isra'ila nan. Zan so a ce na ga wannan kudiri na shi na neman zaman lafiya ya tabbata. Sannan ga maganar auren jinsin nan, shi ma tabbas yana damun duniya ma ga baki ɗaya zan ce. Tunda dai an sani asalinmu dai Hawwa'u ne da Adamu, namiji ne da na mace.
Na'am. Alamara Ibrahim, muna tare da kai. Ayya, to da alama layin Malam Ibrahim ya sumbule. Yanzu kuma bari mu tafi Katsina. Da wa muke magana daga Katsina? Hello, da wa muke magana daga Katsina?
Daga Kaltungo ne.
Oh, Kaltungo, jihar Bauchi kenan ko ko jihar Gombe?
Jihar Gombe.
Na'am, daga Gombe. To muna turaren ka, da wa muke magana?
Kuna magana da Bello Alhassan ne daga Kaltungo.
To madalla, Malam Bello, muna turaren ka. Me ake fatar gani a wannan sabuwar gwamnati?
To muna fatan alheri, Allah sa abubuwan da yake nagari Allah ya tabbatar masa.
Na'am.
Wanda kuma na sharri Ubangiji Allah ya dauke mana shi.
Amin.
Kuma mun gode da yake ya zamanto shine ya shugabanci zaman lafiya a jihar abin a kasar Isra'ila ta Falasinawa.
Na'am. To madalla, yanzu bari mu tafi jihar Oyo, har yanzu dai muna Najeriya. Da wa muke magana daga Oyo?
Assalamu alaikum, kuna magana da Buhari Sarki daga nan jihar Oyo.
To Malam Buhari Sarki, muna sauraron ka.
To magana na sabon shugaban kasa Donald Trump.
Na'am.
Gaskiya abinda muke so, mu bakar fata, game da wannan sabon shugaba.
Na'am.
Hello?
Na'am, muna tare da kai, muna sauraron ka. To bari mu tafi Borno, da alama da layin na Buhari shi ma ya sumbule. Da wa muke magana daga Borno?
Salamu alaikum. Abubakar Kitri ne daga Borno State, ko ya kusa local government.
Alaikum assalam wa rahmatullahi mala Abubakar, muna sauraron ka.
Wannan gwamnati muna fata Allah Ubangiji ya sa yawa ƴan afar.
Hello, mala Abubakar.
Ahuwa.
Na'am.
Yawa ƴan Afrika ahuwa don saboda wasu da aiki tsakani da Allah ya taimaka ya kyale su.
Wato kana batun waɗanda wato bakin ƴan shiranin masu shigowa cikin ƙasar kenan? Hello Malam Abubakar. To bari mu tafi Ibadan. Da muke magana daga Ibadan.
Ina magana daga Akilu Halliru Gonkoto mai sai da wakilin mai fasara masallaci Edo daga Najeriya ne dan Zamfara Gosau. Ke da fata Gosau.
To Malam Akilu, me ake fatar ganye daga wannan gwamnati ta Donald Trump ta na Amerika?
A gaskiya wannan gwamnati ta Donald Amerika tana da kamantawa sosai saboda tana da adalci galgado gaskiya.
To madalla. Muna jin ka.
Fatan ku tashi lafiya.
To Allah ya sa mala'ilu, muna godiya.
Daga Najeriya Zamfara Gosau.
To madalla mala'ilu a huta lafiya. To ma tsaro har yanzu dai muna kan amsa kiran ku inda kuke bayyana ra'ayinku akan abin da kuke
tsammani.
Daga gwamnatin Amurka. Da wa muke magana daga jihar Nasarawa? Da wa muke magana daga Nasarawa?
To alhamdulillah alhamdulillah, ko kuna tare da Garba Sale ne likita radio dan mutanen dan tushen karamar hukumar sarki jihar Bauchi mazaunin jihar Nasarawa.
Muna sauraron ka.
Alhamdulillah, mu fatan da muke wa a wannan sabuwar gwamnati da take strong take ce yanayin da aka shiga na matsaloli musamman yaki yakin da ake a ainihin Palestine da Sudan da Israel da kuma yakin da ake tsakanin ainihin Russia da Ukraine. Muna fata tunda gwamnati da tana da karfi mai karfin fada a jini a duniya, to zai kafa sai an shiga majalisar duniya shi Donald Trump ya bada goyon baya da za a samu zaman lafiya a duniya, domin yaƙe-yaƙen ya kawo ya taɓa harkoki na duniya baki ɗaya musamman mu a Afirka. Muna jin abin ba dadi a zukatanmu. Muna fata yanda ya haɗin nan Allah ya sa a samu zaman lafiya da ci gaba a wannan duniya baki ɗaya. Namu fatan kenan.
To madalla Malam Garba, da fatan Allah ya amsa wannan fata ta ka. Bari mu je ga kira na ƙarshe daga jamhuriyar Nijar. Da muke magana a Nijar.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Hello, da muke magana daga Niger, jihar Niger ba Nijar ba, jihar Niger har yanzu a Najeriya. Da muke magana. To madalla, muna sauraron ka, da line naka yana dan rawa. Muna sauraron ka. To sai hakuri da alama shi ma dai wannan line na sai ya sumbule kuma ma shi ne mutum na ƙarshe da zamu daga ya kiran sa a wannan karin sai wani jiko. To madalla, lokaci yayi kuma da za a saurari takaitaccen labaran duniya.
Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun ce yunkurin Amurka na ficewa daga Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya da kuma yarjejeniyar sauyin yanayi na Paris zai mummunan tasiri ga tsarin kiwon lafiya ta duniya da kuma kokarin jinkirtar da sauyin yanayi. Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce tana nadaman sanar da cewa Amurka za ta fice daga kungiyar, tana faɗa a yau Talata a matsayin martani ga sanarwar shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin cewa Amurka za ta fice daga Hukumar Kiwon Lafiya ta WHO. Kungiyar 'yan tawayen M23 sun kwace garin Minova da ke gabashin Congo, wata hanya mai muhimmanci wurin raba kaya zuwa ga babban birnin lardin Goma, a cewar hukumomi a yau Talata, lamarin da ya sanadiyar ficewar mutane da dama sakamakon sabon tashin hankalin 'yan tawayen wadda ta kwace muhimman garuruwa a cikin 'yan makonnin nan. Gwamnan lardin Kivu ta Kudu Jean Jacques Purisi ya tabbatar da labarin kwace garin na Minova, inda ya kara da cewa 'yan tawaye sun kwace wasu garuruwan hakan ma'adinai na Lumbishi. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki ba da bata lokaci ba inda ya shirya wani taro da takwarorin sa daga kasashen Australia da India da kuma Japan a ranar farko wanda shugaba Donald Trump ya fara aiki a wa'adin sa na biyu. Taron
Tumasu Aro abinda ya so ake nan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakub Maiyari da ya tiya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC, mu kwana lafiya sai da safen ku.